أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة ɗaya da watan Sha'aban shekara ta 443, wanda ya zo daidai da 4 da watan 3 shekara ta 2024 da 22 miladiya. Zan mu ci gaba cikin karatun wannan littafi namu mai albarka mai kima, afdalu kitabin ulufu fi hadisul ahkam, sunan na al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 7 insha Allah ta'ala. Kafin mu shiga, kamar yadda muka yi a cikin sahihul Bukhari din, a cikin nan akwai hadisi na 39 na 40 ba ɗaya a kusa inda muke, wa zai fassara mana shi. Haddathana Haywata bin Shuraih al-Himasi, akhbarana bin Ayyash, wa zai fassara mana shi. Qadima wafdul jinn ala annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad in ha ummataka an yastanju bi azmin aw rawsatin aw humama fa inna Allah azza wa jalla ja'ala lana fiha rizqan. Qala fa nahana nabi 39 kusa da inda muka tsaya kawai. To sabi to ai gauga kai asaibani aka samu ka to asaibani ko asaibani duka ne muna asaibani ne duka ɗaya ne.
Ana Allah ibn Mas'ud kadi waqtin jinn ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan saidi na aljanna sun zo zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qalu ya Muhammad,
wa zai bambance mana me ake ne da wafat wafat? Wanda yawa wanda shugaba ne ya aika su. Aha,
na faqalu ifkati ya Muhammad, zamu ce ya Muhammad in hukumata ka hana mutanen an yi stan su azumi.
Ummataka, ummataka ko mutanen ka
al'umma?
Yawa,
na an yi stan su azumi kada su yi sun jayi da kashi auran kwafi ko kashi na kusashe auran mamaki ko ice wanda aka gasa wanda shi daga shahararru yawar zama.
Yawwa, ana yin gawayi ne amma bai yi da saba kaiwa gawayi.
Wannan ma ta'ala ta zama fi arisa domin Allah ko sarki ya sanya a gare shi arziki
ma ja'ala lana. Yawwa, yawwa, wannan hadisi na 30 na 40 ba ɗaya kenan ya fassara. Ya fassara ta zo daidai, ta yi daidai. To Sabit ya cinye littafin, ya cinye guda kenan. Gashi marwiyatul Imam Abi Dawud ya samu guda, dan fassara ta zo daidai ba abinda muka tuna mishi. To haka muke so ya kasance darasin da aka yi baya a rika muraja'a nan gaba. Duk yadda muka zo sai mun yi tambaya kuma ayyanawa ce zan yau, dan fuji'an ne aka zo muku, ba wanda yake da labarin na bada abin a sake ko a ce wanda ya iya. An bada wani ya yi fassara daidai ya abin nan kenan. Zuwa gaba kuma kawai ayyanawa za a yi, kawai a ce wani fassara hadisi na kaza ko kuma kalmomi da suke kaza kaza, fassara kaza ko fassara kaza, hasabin wannan kin dai da zammi. Duka kuma dan zaburar da mu akan mai da hankali da muzakara da muraja'a. Kafin mu fara darasin, zan mu fara da bayani akan abubuwan da suka shahi wannan littafi mai albarka na al-Imam Abi Dawud, Allah mushi rahama, wanda yake madkhal ne ga littafin. Tilas ne karanta shi don saboda fahimtar maqasudin da manhajin mai littafi. Magabata sun kasance wannan sun sanya shi tilas ne karantar manhajin mai littafi da ake karanta littafin. dan ba yadda za a kai da kanka kai istinbadi wannan abubuwan da muke karanta mu mun isa mi istinbadin cewa ga Imam Abu Dawud yayi ta'amulin abun dole magabata sun yi ta'amuli da shi ya zama jinin jikin su sun kwankwalo abin da yake shine manhajin al-Imam Abu Dawud balle shi na sharhi ne ma ga risalar da ya wallafa yi bayanin manhajin shi yau abin da zan mu tashi shine sukutul Imam Abu Dawud anil hadis shuruqin Abu Dawud game da hadisi in ya fudo hadisi yayi shuru sai ya yi bayanin hukunci akan shi al-Imam Abu Dawud Allah mushi rahama idan ya kawo hadisi yana yin shuru akan shi to wannan yana da sababi akwai sababin da yasa yake kyalewa na farko li kaunhi gara shadida dhafi indahu dan saboda hadisin bayyana tsananin rauni a wajen al-Imam Abu Dawud koda mai rauni ne dan kaga yayi shuru akan shi kuma bai ce mai rauni wani ya ce dhaifi ne to wannan ba cin karo da manhajin Abu Dawud dan ce ai dama wa ma kana fi kitabi min da'afin wahani shadidin faqad bayyantu wanda yake da babban rauni na bayyana shi kenan wanda yake raunin shi ba babba bane Abu Dawud bai bayyana koda mai rauni ne dan yana da mutaba'at yana da shawahid yana da ana itibari da shi abu na gaba da ke sa Abu Dawud yayi shiru akan hadisi dan saboda kasancewar shi cikin baban bai samu wani hadisi da yake wanda banda wannan ba fa innal hadisa da'ifa indahu hadisi mai rauni a wajen shi da wajen malamin shi al-Imam Ahmad ya hi karhi gami da qiyasi suna gabatar da hadisi mai rauni akan qiyasi shine wannan aqwamin ra'ayin rijal to kamar yadda zai taho cikin maganar malamai akan cewa salih shine yasa kenan yake shiru akan wani hadisin dan saboda hujja ne a gare shi koda mai rauni ne shi hujja ne yake suna hujja da shi na uku likaunihi law jabir dan yana shiru akan hadisi dan ya san yana da wannan raunin nashi akwai wani hadisin da ya dumuke shi sai kyale raunin ba sai ya fada ba dan saboda matsayin da'ifi in yazo da hanyoyi masu yawa ayyana koma hasan to ya san yana da hanyoyin masalan da suka maida shi hasan kenan ba bukatan ma ya ce mai rauni ne didda da wannan hanyar da ya ka mai rauni ne amma yana da hanyoyin da suke dauka kashi zaman hasan to wannan bai ma ce hadisin da'ifi ne na gaba wani lokaci kuma yayi shiru game da abin da ya gabata akan marawaci shi karan kanshi ma'ana wannan marawacin Abu Dawud yayi bayani akan hukunci kanshi can baya to nan gaba kuma sai yayi shiru dan saboda can baya ya hodi ba sai ya maimaita ba kuma cikin hadisin akwai marawacin da yayi baya can wataratan yakunu li zuhulin minhu wani lokacin kuma Abu Dawud Allah mushi rahama mancewa ne ma zai akan bayyanawa na shidda wani lokaci kuma sai yayi shiru dan saboda raunin nashi tsananin yayi yawa ta yadda kowa ya gane cewa hadisin nan mai rauni ne kamar yadda Hafiz Ibn Hajar a cikin magana Abul Huwairis da ya aya Ibn al-Ala da wanin su yake cewa raunin su yayi tsananin da Abu Dawud ba sai ya bayyana ba shi yasa ya kyale a wajen malaman hadisi na bakwai sababban shuruqin Abu Dawud yake cewa in an ya kasance akwai sabani mai yawa akan marwayci sai yake ambatar hukunci ma akan shi yake Hafiz Ibn Hajar yake cewa wannan kuma shine mai yawa yace dan saboda cikin ruwaya Abul Hasan ibn al-Abd akwai kalam zance akan marwayta da dama da sanadi mai yawa wanda arwayar Lu'lu'i babu ita didda ruwayar Lu'lu'i ita ta hi shahara na takwas wa kad ya takallamu Abu Dawud wani lokaci Abu Dawud yana yin magana akan hadisi da cewa rauni ne al-Baligh mai rauni shi mai tsanani amma kharijus sunan a wajen as-sunan kin ya hudu rauni shi dan ba wannan bane kadai littahin shi a cikin masailul Imam Ahmad masalan ya ce hadisin nan mai rauni ne to ko ya zo nan baya bukata sai ya maimaita na saboda suna ganin cewa mai karatu suka ma wallafa ba mai kwanci ba yana anan sai ya kyale ba sai ya yi maimai ba yana daukan cewa wallafa muallafat din shi kamar abu daya ne na tara Abu Dawud yana nuni a cikin risalar shi cewa yana kawo da hadisi wanda yake zaton cewa mai lahiya ne bai yada illa sannan kuma sai ya bayyana a wani gurin cewa hadisi ne mai illa Allah ji kanshi da rahama yake cewa wa ruba ma lam aqif alaihi so diyawa ma wani hadisin ban samu hukunci akan shi ba sai in kyale kenan wannan uzuri ne ga Abu Dawud a cikin littafin shi an samu hadisi wanda yake mai illa ɗan kadan ana samu kadan to dan saboda bai bayyana mushi ba cewa wannan hadisin raunin shi bai bayyana ba ga Abu Dawud kuma bai yi bayani su ku basu bayanin ilimi akan zato ko akan jahilci duk irin kalma yadda suke saku akan ta basu kyalewa basu magana su yi ta da zato magana ta gaba ga bayanai da dama da suka yi akan miye manuhar Abu Dawud da yake cewa salih a cikin hadisi da ya hada cikin risalar shi da yamma ahlul makka yana cewa wanda ne shiru akan shi fa huwa salih hadisin da nayi shiru akan shi salih ne me yake ni da asali dan malamai sun yi ta bayani da sabani akan maganganu har wajen guda uku wasu su ce yana nihin hasan wasu su ce yana nihin salihul lil ihtijaj wasu su ce yana nihin kaza to amma mu talhisi zanmi abinda Abu Dauda yake nihin cewa salih yana nihin salihi ne ga i'tibar da hujja cewa ana iya yin i'tibari da shi ko kuma hujja kenan yana nihin koda shi ba shi kadai za a yi amfani da shi ba akwai wani mai karfafa shi da zai kama mishi zama hujja a baba wannan shine sha'anin al-Imam Abu Daud Allah mishi rahama yace abinda yake yiwa mai yiwa ya kasance abinda yake mafi rinjaye amma abinda yake mafi rinjaye cikin wannan maganganu guda uku wallahu a'lam shine ya kasance annal khilafu bainal qawlain al-akhirin laysa kabir sabani dai magana ta uku ita ce mafi rinjaye magana ta uku ta karshe ita ce cewa abinda Abu Dauda yake nihi da cewa salihi ne ba yana nihin salihi bane ga hujja kenan salihul lil ihtijaj ba wannan yake nihi ba yace bari yana nihin mai yiwa ma so da yawa kasance salihi ne ya cancanta da ai ihtijaji da shi ko kuma ya cancanta ai istishhar da shi ko ya cancanta ai mutaba'a da shi wannan duka babu bukayen da in mutum bai karance shi a musalawal hadisi ba zai gane mu muke nihi ba itibar da abubuwan nan guda uku mustalzimatun ba'du hawi ba mun yi su a cikin takaribin rawi abubuwa ne guda uku masu kama da juna a cikin ilimin musalawal hadis al-itibar da ash-shawahid da al-mutaba'a wanda kullun malamai suna ta wannan kinsu na daga cikin abinda yake kara ma hadisi ƙarhi wannan abubuwan guda uku in an kawo hadisi mai rauni ne sai ka bakka yanke hukuncin cewa ba a aiki da shi ko kuma ra'ayi ba akan shi yake ba sai an yi binciken wannan abubuwa guda uku in ba a same su bane da kenan sai a san cewa hadisin nan bai da ƙarhin da za a yi hujja da shi dan saboda haka mu sani cewa kawai azza idan mu ga an ce hadisin nan da'if kamar ba a ce mu komi ba da sauran bincike dan an ce da'if aiki ne a gaba kenan sai an yi kuma biyayya binciken wannan kin itibar da shawahid da mutaba'a ba hamu bane zanni an riga an yi kawai kai bincike ne akan magabatan da suka yi kuma wanda suka yi sanannu ne ga sunan wanda suke hukunci akan hadisi sanannun malamai ne a cikin ilimin hadisi zaka gani wani hadisi ne sun yi bayani akan shi mai rauni ne amma ga hanyoyi da aka biya inganta yake ya isa yake zaman ana iya hujja da shi wannan sune abinda zan mu tattauna bayani akan su akan muqaddima ta wannan littafi mai albarka Allah fahimtar da mu sai kuma abinda zan mu tashi karatun mu cikin wannan zan mu tashi ba wani babe babul babe na nawa kenan na 20 da cikin wani kitabul tahara muna cikin kitabul tahara babe na 22 babun fil istibra babe dake bayani akan istibra'i amma a nan gurin me ake nihi da istibra'i tsarki a wannan fahimtar da muka mishi in muka ce tsarki sai ya zamana an yi ikhtiladin shi kenan Abu Dauda Allah mishi rahama yayi maimaikin babi ya maimaita babi dan ya gabata shine to amma ana abin da yake nihi tsarki tsarkaka gami da bawali tsarkaka gami da bawali ba wai ka dauki ruwa kai tsarkin ba a'a kai kokarin tsarkake kanka kan bawali ya taba jikinka shine kawai istibra'i dan saboda babi akan istibra'i tsarki wanda za a kama ruwa ai kaza ai mun wuce shi to amma wannan ma'anar shi daban da wancan baban da ya wuce in mutun ya cakuda gaban da wannan da na ba sai ce ai an yi maimaita babi shi ko ba haka bane hadisi na 42 al-imam Allah mashi rahama yake cewa haddathana qutaybah ibn sa'id wa khalf ibn hisham al-muqri khalf ibn hisham al-muqri wa khalf ibn hisham al-muqri ma'ana al-muqri nan me ake nihi da al-muqri aha kunyi muwafaqa kana da hujja kana da dalili kuma kai da kace qurra'u sab'a kana da dalili to a takaice dai din nan akwai ikhtilali shi yasa nayi tambaya al-muqri'iyyu nan babu alaka shi da karatu babu alaka shi da karatu nasaba ce zuwa ga makara kari al-qarya ce wani kauye ne ana ce mishi makara kauye makara wanda za a nasaba ya ce al-muqri kuma malaman kira'a suna da almukuri kenan wanda ya cakuda sai ya dubin cewa almukuri istilahin malaman kira'a na can shi ko babu alaka wannan an nasaba shi ne kawai da garin su makara'a gari ne a cikin Dimashq Dimashq ta Syria yanzu kala suke cewa akhbarana Abdullah ibn Yahya at-Tawam ha kenan tahawili sanad ne wa akhbarana Amr ibn Aun kenan mun ga Imam Abu Dawud irin na Bukhari shi ma na tahawili sanad kenan hadisin sanadi biyu ne wa akhbarana Amr ibn Aun akhbarana Abu Yaqub at-Tawam an Abdullah ibn Abi Mulaika an ummihi a daga mammashi an Aisha qalat Aisha take cewa bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bawali fa qama Umar khalfahu sai Umar yayi tsaye a bayan shi bi kuzum mimma da wani liddahi na ruwa fa qala sai yace kenan yazo a wani hadisi wannan tafkin al-kausara na annabi alayhi salatu wasallam yake cewa wa ardu kizanu muslu adadu nujumus sama al-kizan ine wannan liddahi to wannan shine yake kawo nan al-kuzum mufrad ne fa qala sai yace ma haza ya Umar mi kake nihi ya Umar fa qala sai yace haza ma un tatawaddau bihi wannan ruwa ne wanda zaka yi arwalla da shi to ya za a kawo mutun ruwa a liddahi kuma yi arwalla da shi kenan kawai sunan ne ba liddahi irin wannan da muke nihi ba qala sai yace ma umirtu kullama burtu ana atawadda ai ba a umarce ni ba duk lokacin da nayi ba wali in yi arwalla yace walau fa'altu lakanat sunna da a ce na aikata kuma da ya zama na sunna ce kenan ya nihin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallah bace zai yi yanan gurin bawali ne na shari'a annabi bawali yana nihin arwalla ta shari'a ba umarce ni ba cewa duk lokacin da nayi arwalla wannan sai nayi arwalla yace kenan nan arwalla yana nihi da ma'anar shi ta shari'a ta luga ba ta shari'a ba me yake nihi da arwalla nan shine tsarki kuma shine abin da al-Imam Ibn wannan ya fassara shi al-Imam Abu Dawud ya fassara wannan al-wudu ma'anar dai anan al-wudu shine kaw al-istinja arwalla anan tsarki ba tsarwalla bai ke ni yace kullama bultu ana tawadda duk lokacin da ne bawali sai nayi kama ruwa kaw zaka fassara shi kenan yana nihin tsarkin dutsi ma ya wadatar wannan shine kenan nan gurin ga akwai kalmomi guda biyu wanda suna ikhtiladi idan mutum bai nura ba na farko wannan al-muqri'in makara'a ce ba da sababa ce kamar da muka yi bayani din nan kuma al-wudu shi ma ba arwalla da muka sani ba al-wudu shine kawai wanke jiki to nan an yi amfani da ita kamar yadda take an ma'anata ta lugha ba umarce ni ba duk lokacin da nayi bawali sai na wanke gabana da ruwa shine kawai al-wudu anan kamar yadda can ai mun gani cewa arwalla mun gani a sahih bukhari cewa wanda ya ci naman raƙumi arwallar da aka ce shine kawai wanke hannu an zo da ita da ma'anata ta lugha to nan ma an zo da ita da ma'anata ta lugha kenan ba ma'anata ba ta istilahi kenan nan yana tabbatar da hukuncin istinja ba wajibi bane ba dole bane yin tsarkin ruwa ya halitta koda ga ruwan nan ka takaita da tsarkin dutsi hadisi na 20 babe na 23 al-Imam al-Bukhari yake cewa babun fil istinja'i bil ma kun ga magana ko baban da ke bayanin yin tsarki da ruwa kenan gashi yan kirara imam ya bayyana wannan hadisi na 43 yake cewa haddathana ibn Wahab ibn Baqiyya an Khalid yani al-Wasidi an Khalid an al-Hazza an Ata ibn Abi Maimuna wannan Khalid al-Hazza Khalid me sai da takalma al-Hazza sune takalma me sai da takalma ce mishi al-Hazza to ya faɗi cewa shi ba sai da takalma yake ba yana majalisin shi ne kusan in sai da takalma ake kiran shi haka nan yake cewa ma bi'tu hazza an qaddu tunda nake ban taba sai da takalmi ba laqabi ne kawai ya bi shi daga Anas ibn Malik wannan irin wannan laqaba na cikin malaman hadisi akwai da dama wanda zai su dauki mutum akwai wani malami da ake kiran shi fulan ad-da'if wani ad-da'if mai rauni to rauni ba na cikin karatu ba cikin fannin hadisi jagora ne sika ne sabat ne hujja amma kuma a cikin wannan kinshi me yake laqabin shi ana kiran shi da ad-da'if na jiki ganga jiki yana da rishin lafiya ta jiki bai da karhin jiki kullun ya saki cin shi fulanun ad-da'if kenan kaga wannan yawa kamar su masruq kaga ba ma'ana ake nihi ba a masruq shi wannan dan yana yaro an taba sace shi ne ake kiran shi da masruq ibn al-ajda daga Anas dan Malik Allah ya rada shi yake cewa annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'idan annabi mai tsira da amincin Allah ya shiga kuma aka san wannan ɗan uwa akwai wani wanda ake cewa fulanun alqawi wani mai ƙarfi ko kuma as-sahih to siha ta gangajiki ake ni a hadisi kuma mai rauni ne kenan ka dauki siha kin wannan sai kai ta trumpi ana ta barin ka a wannan to malamai sun yi rubutu akan wannan wanda an nasaba shi zuwa ga wani abu wanda ba haka nan bane ba yadda kake tunani bane yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'idan ya shiga wata garka ko gona wama ahu gulamun tare da shi akwai wani yaro ma ahu mid'a tare da shi akwai abun arwalla wa huwa asgaruna kenan kwaciya ko kwano na arwalla ko abun arwalla wannan mafi karamin mu ne fa wada'aha inda sidra sidra sai an dai aje wannan abun arwalla a wajen wannan wajen wata magariya faqada hajatahu annabi ya kare biyan bukata shi fa kharaja alaina ya huto gare mu qaristan jabil ma yayi tsarki da ruwa kenan wannan hujja ce akan cewa Imam Abu Dawud yake kafa cewa hujja cewa tsarki da ruwa hujja ce akwai wanda suka tai kan cewa ba a yi tsarki da ruwa annaci mun ga bayanin a sahih bukhari hadisi na 44 al-Imam Abu Dawud yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Ala akhbarana Awit ibn Hisham an Yunus ibn al-Haris an Ibrahim ibn Abi Maimuna an Abi Salih an Abi Huraira an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nazalat hazihi al-aya fi ahli quba wannan aya ta sauko a cikin sha'anin mutayen quba wanda take cewa fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu a cikin wannan masallacin akwai mutane wanda suke son tsarkaka masu son tsarki ne yace kanu yastanjuna bil ma suna tsarkin ruwa ne Allah ya yabe su fa nazalat fihim hazihi al-aya sai aka sauko da wannan aya akan sha'anin su akan yaban su a cikin sanadin hadisin da muka ce Ibrahim ibn Abi Maimuna Ibrahim ibn Maimuna mutunan Hijaz ne majhulul hal ne kenan wannan hadisin yana da rauni akan nasaba ma cewa ita ce sababun nuzul na wannan yanzu muka yi azumin bayani akan tafsiri cewa duk abin da zai danganta a tsaya da kyau sai ka nasaba abin da yake mai rauni to wannan bai inganta ba cewa su ne sababun sabkowar wannan kin su ne sababun sabkar wannan ayat ta shahe su ana iya kafata da hujja akan faralarsu na saboda tsarki ne amma dan su ta sabko wannan ba ita ce ba magana ba haka nan bane ma'ana ba ita ce sababun nuzul din su ba hadisi babe na 20 da kenan wannan dai kawai yana so kafa mana hujja akan shar'antuwar yin tsarki da ruwa babe na 24 al-Imam Abu Dawud yake cewa babur rajul idan luka yadahu bil ardi izastanja baban dake bayanin mutun ya chako da goge hannun shi da kasa idan yayi tsarki hadisi na 45 al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa haddathana Ibrahim ibn Khalid Ibrahim ibn Khalid ya ba mu labari akhbarana Aswad ibn Amir akhbarana Sharik ha at-tahawil ya sau ya juya sanadin kenan yace wa haddathana Muhammad ibn Abdullah ya ani al-Mukharrami haddathana Waqi an Sharik an Ibrahim ibn Jarir an al-Mughira an Abi Zur'a daga Mughira daga Abi Zur'a daga Abi Huraira kale yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza atal khala'a idan ya je bayan gari ataituhu bima'in sai in zo mushi da ruwa fi taurin cikin wata tasa auraka wata ko wani sintali duk kalmomin nan anura da su duk yadda nan hade su mutun yi kokarin fahimtar jin rike mi aka fada akan kalmar dan kan mutun ya cakuda kuma zan mu zo akan wannan risala da muka gani al-mawazin al-makayil wal-mawazin ash-shar'iyya duka irin wannan na babu tahara in an ce taur an ce rakawa mu ga babban malamin nan me ya fasara su kilo nawa suke dauka liter nawa suke dauka na ruwa a zamanin mu an auna su dan sanannin abubuwa ne yace summa masaha yadahu alal ardi sannan ya shahi hannun shi akan kasa summa ataituhu bi ina sannan nazo mushi da makayi akhar wata daban fatawadda sai yayi arwalla qala abu daud abu daud yake cewa wa hadisul aswad ibn amir atam hadisin aswad ibn amir shine mafi cika ma'ana yana nahi yahi cika game da hadisin waqi'u ya kawo shi ne a takaice abin da yake wajibi muka yi bayani tun farko cikin wannan hadisi akwai illa abado hankali san mi bayanin ta akwai illa cikin wannan hadisin munura da farko da kyau akwai inda aka ce mugira daga abi zur'a an nura da gurin daga Ibrahim ibn Jarir daga mugira daga abi zur'a an nura da kyau bisa wannan kalma to wannan guri illa ce a cikin shi yace mu sani cewa an bata mugira ibn Jarir ba kan mu dauka ba mu gira ibn shu'ba ba sahabi mu gira ibn jarir da abi zur'a an same su cikin mafi yawancin nuska na sunan abi dawud ai kowa akwai ana shi ko yace kuma hakika malamai sun kai karshe wajen bibiyar wannan hadisin sun tabbatar da cewa ambatan mu gira a wannan hadisin kuskure ne ba karami ba kuskuren marawaita ne na farko hujja ta farko al-hafiz jamaluddin al-mizzi ya ambata cikin tuhfatul asharaf bi ma'rifatil adraf cikin musnad da na abi huraira ya ambaci wannan hadisin bai kutso mu gira cikin wannan hadisin ba lafazin shi yace abu zur'a ibn amr ibn hazam ibn abdullah al-bajali daga abi huraira sai ya ambaci su anci sunan shi shine haram wasu suka ce abdurrahman wasu suka ce umar ibrahim ibn jarir ibn abdullah al-bajali daga dan uwan shi daga abi zur'a daga abi huraira annabi ya kasance idan ya zo zuwa har ya kawo hadisin har zuwa karshe hadisin abu dauda ya hudo shi cikin kitabu dahara daga abi saur daga ibrahim ibn khalid al-kalbi daga abi al-asr ibn amir daga muhammad ibn abdullah al-makharami azuwa karshe anan dai babu wanda ya ambato mugira bai kuba kutso mugira ba cikin wannan sanadin na biyu tabarani ya ambato shi Allah mushi rahama bai daga abi zur'a bai ambaci kowa ba sai abi zur'a bai ambaci ba wannan mugira ibn zur'a yace ambatan mugira ibn zur'a sharika kadai kadai ta da wannan ruwaya ya kutso ma mutane kuskuren shi ne na so wannan mugira a ciki wannan yace yayi nasi akan cewa mugira bai yi ruwaya ba ma daga abi zur'a bai yi ruwaya ba kuskure ne sayo shi cikin nan hadisin ya inganta da sanadin kawai mugira za a cire sai ya zama na an huta daga matsala amma mugira bai ciki in an cire shi kuskure ne kawai na ambata baki yan na so shi ciki na uku Sheikh Al-Ansari yake cewa nayi iddiladi akan nuskha sahihiya wadda ta rubutun hannu ce ta wannan littafin Abu Dawud a ciki babu ambatan Mugira ibn Jarir Abu Zur'a ya zo daidai da abin da ke cikin sanadin Ibn Majah abin da ya tabbata dai yake cewa imma ya kasance mazid ne kuskure ne aka karo Mugira ko kuma wahami ne daga cikin masu rubutu an-nusakh wanda zasu sawaya daga rubutun wancan littafin su sawaya ga littafin su suka yi kuskure suka sawo Mugira wannan haka yake cikin gayatul mawsu kenan a takaice dai malamai sun yi bayani cewa a wannan hadisin illar da ke cikin shi a hudda ta shine mugira daga abi zur'a kenan kawai sanadin zaka ce an sharik an ibrahim ibn jarir an abi zur'a an abi huraira kenan mugira kawai za a hudda sai hadisi ya zama mustaqim bai da matsala ko daya wannan shine nasin da malamai suka yi bayani akan shi kuma hadisin bayani ne yake akan tsarki da ruwa wannan mutum in yayi tsarki in ya kama ruwa kuma he goge hannun shi da ƙasa dan saboda hudda kazamtar da ta'allaka da hannun shi wanda ya tabbata a cikin wannan sha'anin janaba ma ana yin haka nan babu na 25 al-Imam Abu Dawud yake cewa babu siwak baban da ke bayanin sha'anin aswaki hadisi na 46 al-Imam yake cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id Qutaybah ibn Sa'id malamin al-Imam Muslim ne Qutaybah ibn Sa'id al-Baghlani daga Sufyan daga Abi Zinad daga A'raj daga Abi Huraira yarfa'uhu yana daukaka hadisin nan me yake ni da yarfa'uhu eh kenan marfu'i ne yana daukaka shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace laula an ashuka 'alal mu'minina dan ba gudun tsananta ma mummunai ba la amartuhum bi ta'khir al-isha dana umarce su da jinkirta sallar lisha wa in wata ruwaya yace har zuwa rabin dare wa biswaki da aswaki inda kulli sala a gurin kowace sallah dan ba gudun in tsananta ma al'umma ta ba yace a cikin shi akwai dalili akan cewa kenan yanzu nan gurin dan ba annabi ya umarce mu cewa duk sallah mai aswaki abin ya zama tsanantawa to da annabi ya umarce mu kenan wannan sai nuna yin aswakin ga kowace sa'ar wallah menene ne eh mustahabbi ne a istilahin malamin fiqh mustahabbi ne dan saboda wajibci kawai annabi ya hudda kuma anan sai malaman ciratar usul suka ciri cewa ashe duk umarni in yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne dan ba a ce umarni da ba wajibi yake nihi ba da annabi nan bai ce ba da na umarce su da yin aswaki dan yayi umarnin umarnin cewa ku yi aswaki inda yayi umarnin cewa ayi aswakin umarni ne na mustahabbanci ba wai umarni bane na wajibi kuma wannan zai kasance cewa yayi nuni umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne matukar da ya tabbata Shafi'i yake cewa cikin shi dalili ne akan cewa aswaki ba wajibi bane yace da wajibi ne da ya umarce su da tsanani ko ba tsanani kuma akan magana cewa aswaki ba wajibi bane cikin sha'anin arwalla malamai suka tai akai har ma suka yi da'awar ijma'i sai dai Sheikh Abu Hamid da Mawardi sun rawato daga Abu Ishaq sun bata ijma'in nan suka ce aswaki wajibi ne ga kowace sallah duk wanda ya bar shi daga gangan sallar shi ta baci daga Dawud ibn Ali Zahiri Allah mashi rahama yace aswaki sharadi ne cikin sharadin sallah ya ka hujja akan hadisin da ke cewa wajibi ne yana da hujja akan hadisin da yazo daga cikin sunan ibn majah cewa tasawwaku nan da fi'lul amri yazo kuyi aswaki kenan ya nuna cewa umarni kuma akan wajibi ne kowa ya sallama sai dai kuma inda mas'alar take ingantuwar hadisin da yace wa tasawwaku kin bai inganta ba shi yasa ba za a dauka ba a shardanta wannan aswaki cikin sha'anin sallah hadisi na gaba حديث نا 47 يكي تشا حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى بن يونس اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa laula an ashuka ala ummati dan ba in tsananta ma al umma ta ba la amartum biswaki inda kullu salat da na umarce su da aswaki wajen kowace sallah قال ابو سلمة ابو سلمة yace fara'aitu zaid sai naga zaidan yajlisu fil masjid yana zama cikin masallaci wa inna siwaka min uznihi aswaki yana busa kunnan shi mawdi alqalami min uznil katib inda marubuci yake aza alqalami a kunnan shi yadda yake marubuci mai rubutu na qur'ani yasa asu alqalamin shi anan sunna ce ta marubuta yace yadda suke haka ga muke haka yake ma aswakin shi aza shi nan yace fa kullama qama ila salati start duk lokacin da zai tashi zuwa sallah sai yayi aswaki kenan wannan ya nuna mana wata sunna wadda take tabbatatta cewa mustahabbi ne duk mutum zai je sallah yayi aswaki mustahabbi ne hadisi na 48 Allah jikan Abu Dawud yake cewa haddathana Muhammad ibn Auf al-Da'i haddathana Ahmad ibn Khalid haddathana Muhammad ibn Ishaq am Muhammad ibn Yahya بن حبان بن حبان ان ربا بن حبان انا عبد الله بن عمر قال قلت هي نتي ارايت توضؤي كو كما توضؤ بن عمر بان لبارن غن wannan arwalla ibn umar li kulli salah ga kowace sallah kenan kama ara'aita allazi yukazzibu biddin maka cewa shin kaga wani wanda yake ƙaryata ranar sakamako kawai ban labari yace tahiran wa ghayra tahir da tsarki da babu tsarki duk in ya tashi sai yayi arwa amma zak menene haka me yasa yake haka nan fa qala sai ce mishi haddathanihi ashaddathatnihi asma bint zaid ibn al-khattab asma bint zaid ibn al-khattab tabbana labari wannan ai munuran nan gurin zaid ibn al-khattab shaqiqi ne ga umar dan khattab uwa dai uba dai da umar dan khattab kuma a cikin darasin nan kun nura muna yawan cewa al-imam al-khattabi ya ce kaza mai ma'alimus sunan to nasaba shi tana tikewa ne zuwa ga Zaid ibn al-Khattab dan uwan Umar dan Khattab wanda suke shakiki da shi kenan al-Imam al-Khattabi yana daga nasal zumunta zumuncin shi daga gare shi har zuwa wannan Zaid ibn al-Khattab dan uwan Umar dan Khattab to shine yayi aka yi ruwaya hadisin nan daga gare shi bai da yawa ruwaya hadisai daga Abdullah ibn Hanzala ibn Abi Amir haddathahu ya bashi haddathaha ya bata labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umira bil wudu annabi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da arwalla li kulli salat ga kowace sallah tahiran wa ghayra tahir da tsarki ko babu tsarki falan ma shaqqa zalika alaihi yayin da hakan yayi mushi tsanani umira biswaki li kulli salah sai aka umarce shi da yin aswaki cikin kowace sallah kenan yin kowace sallah a mata arwallata an kawo saukin shi aka sassauta cewa ayi aswaki kawai amma umarni da aswakin ma duba da hadisan da suka gabata fa ba yana nihin wajibi ba da yazo madadin yin arwalla ga kowace sallah bai zama wajibi ba kamar yadda take wajibi ya zama madadinta amma kuma sai zama na shi mustahabi saboda wasu nasussukan sai ce fakana ibn umar ya kasance yara yana ganin annabihi kuwa shi yana da ƙarhi fakana la yad'ul wudu' li kulli salah sai ya kasance la yad'ul wudu' abayya barin arwalla ga kowace sallah wannan ƙarhin shi da iyawar shi ta sa yake yi ba yana nihin wajibi bane kenan ya warware mishi mas'alar da yaga cewa Umar duk arwalla ibn Umar duk sallar da za a yi sai yayi arwalla sai ya tambaye shi ya bashi amsar nan qala abu daud abu daud yake cewa ibrahim ibn sa'ad rawahu an muhammad ibn isa qala ubaidullah ibn abdullah al-Imam al-Munziri yake cewa cikin isnadin shi akwai Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar malamai sun yi sabani akan kawo hujja da hadisin shi kunan gurin ya rubuta muku sahihi ko menene Hasan ko kenan ra'ayin da aka tahi akan cewa shi wannan bawan Allah da aka yi sabani akan shi Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar an tai akan cewa hadisin shi Hasan ne mafi rinjayen ra'ayi hadisi na babe na 26 al-Imam yake cewa babun kaifa yastak baban dake bayanin yaya za a yi aswakin kenan yaya mutun zai aswaki hatta da wannan mas'ala sai ya gaya mana al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa hadisi na 49 addasana musaddadun wa Sulaiman ibn Daud al-Ataki qala kenan nan malamai biyar rawaito hadisin daga gare su su bi suka ce haddasana Hammad ibn Zaid kenan duka sun bashi hadisin amma kuma hanyar sa daya ce shi yasa ya game su ya kawo abun ga daya daga Zaid ibn daga Gailan ibn Jarir daga Abi Burda daga baban shi yake cewa qala musaddadun musaddad yake cewa qala yake cewa ataina rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nastahamiluhu muna neman ya bamu abun hawa a nurar da kyau nastahamiluhu muna neman ya bamu abun hawa fara'aituhu yastaqu ala lisanihi sai naga annabi yana aswaki akan halshen shi qala sulaiman yake cewa dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na shigo wajen annabi mai tsira da amincin Allah wa huwa yastaqu yana aswaki wa qad wada aswaq ala tarfi lisanihi ya az aswakin akan gehen halshen shi wa huwa yaqulu yana cewa o kenan ka annahu yani ya tahawwa yana nihin yana kama amai ruwaya ta bukhari ta nuna cewa ka annahu ya tahawwa wadda umnatul ahkam ya kawo ta ta bukhari da muslim cewa kamar yana yin amai ma'ana kamar tubkin nan da mai aswaki yake tuffar da kazamatar da ta tsaya hakukuwan da suka tsaya mishi a baki na aswaki shine kawai ake ba mu hikayar cewa ukin wannan kake jiran cewa fassara muka ita za a yi ko ukin wannan duka kawai hikayar sautin yadda annabi yake hudda aswakin ne ga ma har yadda yake cewa kenan wannan hadisin yana nuni a cikin shi al-Imam mai aunul ma'abud yake cewa dalili ne akan shar'antuwar aswaki kuma a aza shi akan halshi bisa tsawon shi amma hakori abinda aka hiso a aza musu shi shine ya kasance akan kwance kamar yanzu wannan kalam kamar aswaki kuma da ake a halshe mu nura cewa ya aza a halshen shi yayi ma halshen aswaki hatta da halshen ana mishi aswaki gashi sunna ta tabbatar to aswakin a bisa halshe yaya zakka mishi shine ya kasance yake cewa a cikin aswakin ya kasance a bisa halshe kai shi dulan haka yana tsaye haka kana goga shi amma kuma akan hakora shi kuma kai mishi haka wannan sunna ce ta aswaki shine sa Abu Dawud ya kulla babu akan yaya ake aswaki mun ga hatta da yin ma an koya mana in kai sabanin haka kai yadda kaga dama ba lahi bane amma in kai irin yadda annabi yayi da kokarin koyi da shi kana da lada a kai wannan shine abinda Abu Dawud yake nihi qala Abu Dawud yake cewa qala musaddad yake cewa kana hadisan tawilan hadisi ne mai tsawo ikhtasarahu ya takaice shi walakin niktasartuhu yace hadini na takaice shi kuma haka ne hadisin yadda yazo mai tsawo ne babu na 27 al-Imam yake cewa babun fi rajul yastaku bi suwaki ghairihi baban dake bayanin mutun yayi aswaki da aswakin wani shi wani yana rike da aswaki kai ma ka amsa ya baka kai hadisi na 50 daidai yake cewa al-Imam Allah mashi rahama haddathana Muhammad ibn Isa akhbarana Anbasa ibn Abdul Wahid an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha annaha qalat take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da aminci yastannu yana yin aswaki maganan yastannu yana yin aswaki wa inda hu rajulan a wajen shi akwai mazaje guda biyu ahaduhuma akbaru min al-akhar dayan su yahi daye girma dayan su babba ne yace fa uhiya ilayhi sai aka yi ma annabi wahayi na mala'ika fi fadli cikin cewa cikin farala akan cewa aswaku an kabir cewa shi wajen aswakin nan aba ma babban ma'ana aidi suwaka akbaruhuma ba da aswakin ga babban su ma'ana aswakin nan da zaka ba su yi aswaki da babba ne da karami mutana ba ma babban dan saboda girmama babba da girma sanin girman na gaba malamai suka ce a cikin shi akwai bayanin gabatar da mai shekaru cikin sha'anin aswaki ko da mutane bi sun zo maka da babba da yaro zaka bada wani abu to fara da babban na saboda girmama shekarun shi da girmama girman shi kuma yace abinci ma da abin sha da magana ma duka sai a gabatar da su akan wannan suna shiga wannan baba mutum bi sun maka magana da babba da yaro sai ka fara amsa ma babban dan saboda girmama shekarun shi komai musulunci bai bara mana ba da yadda zan yi mu'amala da zamantakewa mu babu na 28 al-imam yake cewa babu gusulus suwak baban da ke bayanin wanke asuwaki sabanin nuskwa ne hadisi na 20 da hadisi kasan hadisi na 50 da na 50 daidai kala ahmad yake cewa huwa ibn hazam shine ibn hazam kala nana abu sa'id huwa ibn al-arabi abu sa'id kin wannan da aka faɗa shine ibn al-arabi kenan wannan malamin ibn al-arabi malami ne da musnad ibn al-arabi malamin lugha ne kuma yana da musnad yace wannan abu sa'id kin nan da yazo cikin hadisin nan shi ake nihi yake cewa ya faɗa cewa haza min ma tafarrada bihi ahlul madina wannan hadisin yana daga cikin hadisin da malaman madina kadai suka sike da shi suka kadaita da shi wannan at-tafarrud kashi kashi ne yan uwa tafarrud ibn abu dauda na kasan shi kasan shi ai ba mu kai ba ko a akwai hadisi kasa ko kenan wannan al-imamu abu dauda musani cewa yana da littahi at wannan hadisi wanda kan at-tafarrud ya hada shi tafarrud kala kala ne akwai tafarrud da za a kawo hadisi a ce duk ba wannan hadisin ba wanda ke ruwaye shi sai wani kama innamal a'malu binniyat daga haza min ma tafarrada bihi umar ibn al-khattab min bayni sahaba umar kada ya rawato shi daga cikin sahabbai daga gare shi kuma ya watsu kuma akwai wanda zai kai tafarrud ne na ahlul madina wannan yana daga ciki kawai ɗan madina ne kada suka rawaice shi hadisi na gaba الإمام يكتشف حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن مسأر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال يكتشف قلت لعائشة ناتم عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف هاراوا إذا دخل بيته إذا يشبه جدنشي قالت تتي بسواك يعني هاراوا ندى أسواكي وأن حديثي الإمام مسلم ما يهدوشي حديثي نكينا وندي كي سهيه كينا وأن ينالونا منا asuwaki farala farawa da asuwaki mutun idan ya shigo cikin gidan shi kamar yadda na bayan shi kuma ya nuna mana akan farala ta cewa mutun yana iya yin asuwaki da asuwakin wanin shi dan saboda an ce a ba ma babban annabi ya ba ma ɗaya daga cikin su asuwakin shi kuma hadisi ne sahihi kenan wannan da ba an bato shi ba cikin yana daga cikin sabanin nusakh na sunan Abi Daud kamar yadda mun gani cewa nusakh suna shan bambam daga wata nusakha zuwa wata kenan sai babu gusulus siwak baban dake bayanin wanke asuwaki yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar wane ne kenan wannan yana daga cikin ashyuhut tis'a tuyuhut tis'a gashi yazo akhbarana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari akhbarana Anbas ibn Sa'id al-Kufi al-Hasib akhbarana Kasir an Aisha annaha qalat take cewa kana istaku kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yastak annabun Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana asuwaki fa yudini siwaka sai bani asuwaki li aghsilahu dan in wanke mishi fa abda'u bihi sai in fara da shi fa astaku sai in yi aswaki summa aghsiluhu sannan in wanke mishi shi wa adfa'uhu ilayhi sannan in maido mishi shi kenan wannan gurin a cikin shi akwai bayanin cewa mutum wani yana iya yin aswaki da aswakin wani kuma bayan wannan da shar'antuwar wanke aswaki dan saboda ita wannan ta amsawa mu sani cewa da annabi ya hudu aswakin daga bakin shi ya bada ta wanke mishi sai da ta sa bakin ta da ta wanke dan saboda neman tabarruki da bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta wanke shi da sannan tauhira ta yi dada an yi so ta doka ta wanke mun gani yadda suke tabarruki da asar na Annabi sallallahu alaihi wasallam babu na 29 al-Imam Abu Dawud yake cewa babu siwaki min al-fitra baban da ke bayanin cewa aswaki yin aswaki yana daga cikin fitra yana daga cikin tsarki ko kuma yana daga cikin addini kamar yadda dai suka tafsara fitra hadisi na 52 yake cewa haddathana yahya ibn mu'in kenan haddasa yahya ibn mu'in wannan babban malami sananne akhbarana waki an zakariya ibn abi za'ida an mus'ab ibn shayba an talq ibn habib an zubayr an ibn zubayr daga ibn zubayr daga aisha qala take cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashurun min al-fitra abubuwa guda 10 suna daga cikin tsarki qasu sharib gashi aski rage gashin baki wa ifa'ul lihiya da cika gemu والسواك ده أسواكي والاستنشاق بالماء ده شيق الروا ده الروا وقسل أزفار ده كما ينكي فراتنا ينكي أكيفا wa gasulul barajim da kuma wanke kazamtar da ke tsakanin harci farci kana da harci nan kazamta tana tsayawa a jikin shi to wanke ta da hudda ta kasa haki kankare ta ka hudda ta yana daga cikin tsarki yana daga cikin addini musulunci shine jagoran tsafta bai bar komai ba wa natful ibd da kuma tsige gashin hamata wa halqul ana da kuma aske gashin mara wa intiqasul ma da kuma rage ruwa yani al-istinja yana nihin shine tsarki kawai al-istinja bil ma tsarki da ruwa qala zakariya zakariya ke cewa qala mus'ab mus'ab ke cewa nasitul ashira naman ce ta goma illa an takuna al-madmara sai dai ko tana yiwa ya kasance kurkura baki yake nihi kenan nan ya nasanta mana da kuskuren shi da mantuwar shi Allah mushi rahama yake nuna mana adalci karshen adalci ba kaman malaman hadisi ko rasulullahi aka rubuta busa sauya su ce nabiyullahi yadda lafazi yazo haka suke abun nan kin shi suke Al-Hafiz Abu Sulaiman Al-Khattabi yake cewa malamai da yawa sun fassara al-fitra cikin wannan hadisin da cewa sunna kenan abubuwa guda 10 suna daga cikin sunna kuma fassara wannan dabi'o daga cikin suna daga cikin sunnonin annabawa wanda Allah yake cewa fa bi hudahu muqtadi da shiriyan su ne da shiriyar su ne ya kamata kai shiriya dan saboda farkon abin da aka umarci Annabi Ibrahim da Allah ya ce ka tuna lokacin da Allah ya jarabi Annabi Ibrahim da wasu kalmomi kuma ya cika su Ibn Abbas ya ce su ne wannan fitrorin guda 10 da Annabi ya ambata shi yasa daga wannan sai Allah ya ce mishi inni ja'iluka lin-nasi imama dan saboda ai koyi da shi kuma ai sunnantuwa da sunnar shi kuma wannan an yi umarni da mu biyayya gare shi cikin wannan abubuwan sannan kuma mun yi wahayi gare ka kai biyayya ga addinin Annabi Ibrahim wanda yake hani wanda yake mai kakkyan addini kenan wannan sai ya zamana abubuwan nan da aka ambato suna daga cikin sunnar ma'aiki kuma suna daga cikin sunna ta annabawan da suka gabata ma musamman ma annabin Allah annabin Ibrahim alaihi salam nan da yace kaso sharib aske rage gashin baki shine rage shi yana daga cikin sunna dan saboda barin shi yana daga cikin kazamta turawa sun saba ma musulunci suna barin gashin baki kuma suna aske gemu annabi yace a saba musu natful ibd tsige gashin hamata yayi nuni akan cewa ba aske shi ba za a yi shi tsige shi za a yi da ƙarfi kuma wannan la shakka akwai zahi a cikin wannan to sai malamai suka yi bayani akan wannan mas'ala suka ce wa yata'adda asalu sunna bil harqi wala siyam man yu'lim an-nataf yace asalin bada wannan sunnar wajen tsige gashin hamata askewar ma idan akai an biya sunnat yace balle ma idan ya kasance wanda in ya tsige shi zahi yake shi kenan wannan ai Imam al-Ghazali Allah mushi rahama yace hikimar a cikin wannan cewa tsige gashin hamata ba aske shi ba yace al-ibtida'u muji walakin yasalu ala man itadahu daga farko wanda zai fara tsigewa yana da zahi da wahala amma idan mutun ya saba kuma yahi sauki kuma yahi biyan bukata shi yasa ya kawo cewa da wannan kishi da tsigewa wannan bayanin al-Imam al-Khattabi wannan al-Imam al-Ghazali kenan sai hadisi na gaban 53 al-Imam Abu Dawud Allah mushi rahama yake cewa haddathana Muhammad ibn Isma'il wa Dawud ibn Shabib qala inna ba yakina akhbarana Hammad an Ali ibn Zaid an Salmat ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir yace qala Musa an abihi Musa ce daga baban shi wa qala Dawud an Ammar ibn Yasir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna minal fitra lalle yana daga cikin sunna kenan mun fassara shi da fassara Khattabi al-madmada kurkurar baki wal istinshaqu da shakaruwa fa zakarna hawahu sai ya ambaci kwatankwacin shi yace walam yazkur ifa'u lihiya bai ambaci ba cika gemu a cikin shi wa zada al-khitan kuma sai ya kawo kaciya a ciki wa qala sai ce al-intida shine yin yayyahi kuma shine tsarkin walam yazkur intiqasul ma bai ambaci ba rage ruwa yani al-sinja yana nihin tsarki kenan wancan marawaicin ɗan uwa hada kan hadisi da kawo hadisi ta hanyoyin da yazo masu yawa shi yake fassara bangaren shi ga bangare wancan marawaici da yake cewa al-sinja intiqasul ma da yake cewa intiqasul ma al-intiqas shine rage ruwa shine tsarki to gashi na an fassara shi da cewa al-intida yayyahi kuma shine tsarkin wannan Zaid ibn Asal Zaid Salma ibn Muhammad a cikin wannan kin malamai sun ce majhulul hal ne malamin Madina ne cikin hadisin akwai mutum majhulul hal shine Salma ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir jikane na Ammar ibn Yasir Abu Dauda yake cewa ruwaya na hawhu an ibn Abbas kenan mu duba mu ga yan uwa wannan dan Abu Dauda san cewa akwai matsala ciki sai biyo bayan shi da mutaba'o'i masu yawa yake cewa an rawaito hadisin kwatakwacin shi daga Ibn Abbas wa qala yake cewa khamsun kullu hafir ra'si a fitara guda biyar duka a cikin kai suke wa zakara fihi al-farq sai ya ambaci al-farq rarrabi gashin kai me ya rarrabi gashin kai larabawa da suke da gashin sai irin na mata ne ya zubo har kasa sai a raba shi kashi biyu ka kashi ya bagaro nan kashi ya zubo nan kashin guda ya zubo nan to wannan yana daga cikin sunnar ma'aiki sai aka ambace shi badalin a ambaci wannan ba a ambaci wala ba ambaci ba wannan abun ga ifa'ul lihiya cika gashin wannan game Abu Dawud yake cewa dai kuma warwe na hawo hadisi Hammad an Talq ibn Habib an rawaito katankwacin shi dai daga Talq ibn Habib daga Mujahid daga Bakar ibn Abdullah Muzani fadar wannan magana amma busu ambaci ba ifa'ul lihiya wannan ba yana nihin kore ifa'ul lihiya kin ba an hudda shi daga fitra a ana nihin sauyar ruwaya wasu sun ambaci ka sai wasu kuma duka ruwayoyi ne sahihai dan ifa'ul lihiya kin ruwaya ce tana cikin sahih Bukhari da Muslim وفي حديث محمد بن عبد الله بن ابي مريم daga hadisin Muhammad ibn Abi Maryam daga Abi Salma daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fihi a cikin shi yake cewa fa'il lihiya da kuma cika gemu anan an ce ibn Abi Maryam akwai babban wannan azalimi fasiki wanda yake wadda a hadisi wanda shi ya zubo hadisan ƙarya to shi ya wanda ya fara kawo hadisan ƙarya cikin musulunci ana kiran shi ibn Abi Maryam ka a dauka kuɗa shi da wannan wannan malami ne na kirki mutunan kirki wancan kuma makareci ne zindiki ne maha'inci ne cikin ilimin hadisi yace wa an ibrahim an-nakhai nahu an rawato daga ibrahim an-nakhai kwatankwacin shi wa zakara ifa'ul lihiya ya ambace cika gemu wal khitan da kuma kaciya da kuma yin kaciya kenan wannan al-imam abu daud ya koro wannan mutaba'at dukkan su dan ya nuna mana cewa wannan hadisin da ya kawo mana gabaki daya duk da a cikin shi akwai rawi majhulul hal da muka ambata to gashi yana da mutaba'at yana da mutaba'at bayya bukatar a ce mai rauni ne hey hakuri muna so mu yi da wannan babu hadisan na ga wasu bukatar sharhi babu na 30 babu siwaku liman qama bil layl baban aswaki ga wanda ya tashi da daddare hadisi na 54 al-imam abu daud yake cewa haddathana muhammad ibn kasir اخبرنا سفيان عن منصور انا غبا زان مو وچي با لوكاتين ما منچ وجن 52 تقيتا زمي انان غورن زان مو تاشي ا غبا ا wannan baban da muka fara akan hadisi na 54 kenan abin da muka fada daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullah